Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya bayyana hakan ne a taron manema labarai inda yace hadin gwiwa ce da gwamnatin tarayya da Ministry of Dinkin Duniya da wasu kungiyoyi na cikin gida da kuma na kasashen ketare har ila yau cibiyar za ta taimakawa kamfanin samar da makamashin wutar lantarki na Mambila sannan kuma akwai batun samar da kare muhalli
to manufan dai shine a kullun in kana so ka kawo gyara a ƙasa to sai ka kawo dokoki saboda taɓarɓarewan yanda yanayin zamantakewa mu yake dole komai sai da doka kuma wayansu dokokin muna so mu kafa wayansu cibiyoyi ne wanda zai inganta rayuwarmu musamman ma kaman wannan cibiya da muke so mu kafa ta alƙaleri wanda za ta dinga horar da ɗimbin matasanmu a kan sana'o'i na hannu musamman ma na walda na gine-gine na kuma shafe-shafe da aikin kafinta da sauransu wanda ba kawai na gina gidaje ba a na aikin wato fetur da kuma gina wannan ginshikin matatan wuta wanda za a yi a Mambila shi yasa ana bukatun yara matasa masu ilimi sama da 10,000 kuma muke kokarin mu ga mun yi wannan da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya da waɗansu kungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya wanda tuni mun tuntube su kuma suna da mun sa consultant wato masu ilimi da suka duba suka ga yadda za a yi za mu yi shi yadda zai kasance babu irinsa a lahiyar Afirka sai na biyu kuma na maganan wannan cibiya wanda take kawo wato inganta kasuwanci wanda muka ga cewa akwai kuma cibiyoyin kasuwancin ita kanta a jihar Bauchi sai muka ga abu daya suke yi to dole a kawo doka da zai hada wayannan ma'aikatu guda biyu sai daya kuma wanda za mu yi na shuka bishiyoyi yana da muhimmanci ba za mu yi shi kawai yanda ake buki a je a yi lashe-lashe a yi rere-rere a watse ba dole ne mu kawo wani kuduri yanda ake a duniya yanda za mu yi amfani da majalisar ɗinkin duniya da ma'aikatan muhalli na Najeriya wato environment a yi shuke-shuke wanda zai dakatar da hada-hadan hawa-hawan hamada da yake addabarmu daga arewacin wannan jiha to shi yasa muka sa hannu akan wannan
kukan ina ka kwana kan batun tunda yake kun yi maganar iskar gas da komai ya batun a aikin tonon manjar wuce ne
to kamar yadda kuka ji shi kakakin majalisa ya ji wani ishin da aka ce akwai to shi Allah da ya kawo wannan mai bai tuntube mu ba kuma mun san in namu ne Allah zai dawo mana da shi amma a matsayina na shugaba ba zan yi ƙasa a gwiwa ba to ni na tashi kuma na garzaya na shiga inda zan shiga insha Allahu dole hakkokinmu da hakkokin al'umman da suke wannan gefen ƙasarmu na Bauchi na jihar Bauchi da kuma karamar hukumar alƙaleri a ba su dama su zauna inda suke zaune da kuma shugabannin da suke tare da su shekara da shekaru ba tare da wani kawo musu wani matsala ba insha Allah
gwamnan Bauchi kenan Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ayyukan man fetur da iskar gas to wannan labarin bana zato suka ce yi shi Bala Muhammad Kauran Bauchi kenan da bayani dangane da yankunan da gwamnatin su ke yi na tabbatar da kafuwar cibiyar horar da ma'aikatan da za su rinka samar da kayayyaki da kamfanin masu harkar albarkatun man fetur za su yi amfani da su Abdulwahab Muhammad Murai Amurka daga Bauchi a Najeriya.